bagayar soda shige ciki da bai bai kin yomin cikin barikin sani
na shige bari
Santa Dema